Kawo yanzu dai shirye-shirye sun kammala a zaben gwamna da za a gudanar a jihar Bayelsa. Kimanin jami'an tsaro 14,000 ne aka jibge a jihar na gamayyar tsaro da suka hada da sojoji, 'yan sanda, sojan sama da jami'an SSS waɗanda dukkaninsu daga wajen jihar aka turo su domin tabbatar da tsaro a wannan zaɓe da za a gudanar na gwamna a gobe Asabar. Jihar Bayelsa dai ta yi ƙaurin suna wajen barbarewar tsaro da kuma tashe-tashen hankula musamman na siyasa, inda bayanai suka nuna kawowa wannan gabar an kashe mutane da dama a jihar sakamakon har-hari ko ajiya, dai sai da aka bayyana kashe wani shugaban karamar hukuma. Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa dai ta tattauna da shugabannin jam'iyyu domin kaiwa ga zaman lafiya a zaben na gobe Asabar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya wa zaben. DIG Hashimu Salihu Argungu shine babban taimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da aka turo jihar Bayelsa domin jagorantar tsaro a jihar, na kuma samu tattaunawa da shi. Yace,
mun shirye-shirye a lokaci mai tsawo a nan Bayelsa. Yawancin inda za a yi wannan ayyuka wuri ne ke inda adda ruwa ishu ne wanda an sani tun da ma akwai 'yan bindigan ruwa, to mun ɗauki matakai maye-maye a kansu. Akwai dai namu 'yan sanda na ruwa da ake kira na marine, sannan kuma akwai haɗin gwiwar taimako na su NABAL na sojojin ruwa, su ma daga Abuja, daga Delta ne, daga Bayelsa, Port Harcourt da sun zo a nan ta wannan gefe alhamdulillah. Kuma akwai namu 'yan sanda na masu haraka jiragen sama, air wing namu da air force, su ma za su taimaka wajen patrol sama. Sannan a ƙasa ɗin duka jami'an tsaron da ke Najeriya na kowane sashe akwai su za su zo su haɗa da hannu a samu nasara akan wannan aiki na tsaro.
Hukumar ita ma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta Bayelsa ta bayyana cewa tuni ta shirya wa zaɓen, inda ta rarraba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta Bayelsa. Sai dai kuma yadda bayanai ke fitowa a wasu sassan jihar na nuna cewa akwai wasu kayayyakin aiki da ba su isa inda ya kamata a ce sun kai ba. Hukumar zaɓen ta ce lalle komai zai tafi yadda ya kamata. Sojoji da 'yan sanda na ci gaba da kewaye hukumar ta zaɓe a jihar ta Bayelsa. Kimanin jam'iyyu 20 ne za su fafata a zaben na gwamna, inda fafatawar tafi zafi tsakanin gwamnan jihar Musta Siriyaki Dixon na jam'iyyar PDP da kuma tsohon gwamnan jihar ta Bayelsa Musta Timothy Silva na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, sai kuma Musta Moses Akilo Siyasiya na jam'iyyar PDM. Wani dan jihar ya ce,
ya same Erike Wike ba ya same election mabomani ya mai security tubo police tubo.
Yana cewa ne sunana Ricky Wike, ni dan jihar Bayelsa ne, kuma mun shirya ma wannan zaben tun abinda na gane wa ido na jami'an tsaro ko ta ina a jihar ta Bayelsa, musamman matakan da aka dauka yayi daidai. Wannan ya nuna mana cewar kenan za a gudanar da zaben na gwamna a gobe Asabar. Kawo yanzu dai babu wani abin tashin hankali a jihar ta Bayelsa, sai dai kuma dakon zaben na gobe Asabar. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga birnin Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.